ko tona biyu
ga littahi kalmomin da abbasan shi suna da ma'ana wannan littahi shine kalma Allah abinda Allah yake so ya faɗa mutane cikin wannan littahi Allah yana magana bisan kanshi Allah yana da rahama kuma yana da tsarki yana cikin sama yana son mutanen da duk da ya halitta maza mata da yara cikin kalmarsa littahin nan nashi Allah yana bada yana gudun mukamin shi dan saboda shine muke karanta littafin Allah dan mu san abin da yake ce mana ku saurari dan ku san da Allah abin da yake so